الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 12 ga watan Sha'ban shekara ta 1435, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 10 ga watan 6 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Nawaqidul Islam na Sheikhul Imam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba da fi ɗan tambayoyi su kan iya gabata. Na'am.
Malam mutum shi kadai yakan iya jami'in sallah.
Kamar me?
Mutum shi kadai yakan iya jami'in sallah.
Kamar ka ga jami'in sallah.
Kuma idan ya ga wani hadari yana gabatarwa.
Wai a sanadiyar tsananin sanyi, ko kuma hadari ya taso, ko wani duhu da ya tsananta, kai kadai ka iya hada tsakanin magariba da isha ko azhar da la'asar? Baya halatta ka hada. An gane ko? Inda mutum ɗaya yake hada salloli masu tarayyar lokaci, sai idan yana kan halin tafiya, ko ya zamanto wani uzuri ya gitta masa, misali kamar yana da wata rashin lafiya wadda da wahala zai yi kowace sallah a lokacinta, wannan yana da damar da zai yi jami'i tsakanin azhar da la'asar ko magariba da isha. Hakanan lokacin da wani uzuri ya ga ya tunkaro masa mai tsanani, wanda yin kowace sallah a lokacinta akwai wahala. Kamar misali muka yi cewa wannan likita ne, ya sa wani aiki gaba na marar lafiya, wanda aikin nan akalla zai kwashe awa uku, awa hudu, ko sama da haka, musamman kamar operation da ake, wanda kasancewar ga lokacin azhar yayi. Wannan aiki kuma za a iya kaiwa har bayan la'asar ana aiki. To a wannan lokaci, kafin su shiga sal, idan aka yi azhar takiyin ki, sai su kawo la'asar, sai in ya so a shiga a yi ta yi. Ko kuma ɗalibi ne, za a shiga wannan falo wanda yake na jarrabawa, wanda idan an shiga za a kwashe awoyi, la'asar za ta riske su a cikin wannan lokaci. To wannan shi ma yakan iya yin jami'i a lokacin azhar, sai takiyin ki, in an gama azhar sai a kawo la'asar, in ya so in an shiga a yi ta yi. Amma haka kawai kana zaune a gidanka saboda hadari ya taso kai jami'in magariba da isha'a, su kansu jama'a da aka ba su dama saboda zuwa masallaci akwai wahala kai kawo a irin wannan lokaci. A ce a je a yi magariba, sannan kuma a koma gida a ce a dawo a yi isha, to wannan akwai wahala. Don haka aka yi rangwamen a irin lokaci wanda yake na damuna, misali hadari ya gangamo, ana kyautata zaton saukar ruwa, to wannan ana da damar da za a hada magariba da isha ko azhar da la'asar. Ko kuma kasancewar ana ruwa ba a gama ba, to a wannan lokaci in har ana masallaci sai a yi azhar a yi la'asar. In ko kasancewar ruwa ya kece kafin jama'a su hada a masallaci, ladani idan ya yi kira iya abin da zai faɗa, idan ya zo karshen ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya maimaita su bi sai ya ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a cikin gidajenku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko kuma bayan an gama ruwa galima wanda yin kowace sallah a lokacin ta akwai wahala a ce ku je gida sannan kuma in lokacin sallah ta gaba yayi ku dawo a cikin wannan cabi akwai wahala to wannan ana da damar da za a yi jami'in az-zuhr da al-asr ko magariba da isha tare da cewa shi al-imam Malik Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa magariba da isha su kadai ne za a iya yin jami'in su domin akwai wahala salloli ne na dare amma baya ganin rangwamen yin jami'i tsakanin az-zuhr da al-asr illa kasancewar hadisin da yazo a cikin sahihai raddi ne akan al-imam Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwa ba iska ana zaune lafiya kalau a Madina da lokacin az-zuhr yayi da aka gama az-zuhr take yankin manzo Allah ya sanya aka tada ikama aka zo da al-asr da lokacin magariba yayi da aka gama magariba kai tsaye manzo Allah ya sanya aka tada ikama aka zo da sallar isha aka tambaye Abdullahi dan Abbas menene hikima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada waɗannan salloli ba ruwa ba iska ba tsoro ba komai sai ya ce abin da yake nihi dan kada ya tsananta ma al'ummarsa ma'ana duk lokacin da al'umma ta samu kanta a cikin kunci to tana da damar da an mata rangwamen hada wannan salloli biyu masu tarayyar lokaci dan haka abu mutun ya maida abun al'ada shine ba a bukata wannan kuskure ne an gane amma in uzuri ya gitta wanda ya bada damar a hada su to akan iya hada su wato wata tambaya ke cewa wato mutum ne ya saki matar shi saki uku da aka tambaye shi saki nawa ka mata ya tabbatar da cewa eh saki uku ya mata to amma yanzu yana buƙatar a dawo masa da matar shi domin ya tambaye wasu malamai sun faɗa masa sun ce saki uku a lokaci guda a matsayin da yake shin wannan mata ana iya maida masa ko ba za a maida ba wannan mas'ala ce wadda akwai sabani na malamai akan ta amma magana wadda take tabbatacciya mafi rinjaye duk mutumin da ya saki mace saki uku a lokaci guda in ma ta hanyar lafazi yace na sake ki saki uku ko kuma ta hanyar wato rubutu ya rubuta mata takarda cewa ya sake ta saki uku to wannan a matsayin saki ɗaya ta kake zaman saki ɗaya yake hujja akan haka shine hadisin da ke cikin sahihu muslim riwaya ta abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa kana talaqu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakrin wa sanataini min khilafati umar talaqu thalathi wahida abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa saki ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin wato abubakar da kuma shekaru biyu na farko game da khalifancin umar abdullahi dan abbas yace talaqu thalathi yace wahida wato saki uku yace a matsayin wato saki ɗaya ke faqala umar radiyallahu anhu umar Allah ya kara masa yadda sai yake faɗa yake cewa innan nasa qad istajalu fi amrin kanat lahum fihi ana yace lalle jama'a wato sun yi gaggawa sun yi azarfafi a cikin wani al'amari wanda akwai bi a sannu a cikin sa don haka umar sai yace falaw amagainahu alaihim yace da mun zartan musu da wannan saki uku a matsayin uku to da mutane sun shiga hayyacin su fa amubahu alaihim umar sai ya zartan musu umar ya zartar da saki uku a lokaci guda a matsayin saki uku ba don komai ba don ukuba ga masu wuce gona da iri akan wannan al'amari wanda shi saki abin da muke so mu sani abu ne wanda shari'a sai da ta tsara ma muminai ga yanda za su saki matansu in har sun tashi sakinsu. Saki akwai saki wanda yake na sunna, akwai saki wanda yake na bid'a. Saki na sunna shine kasancewar mutum ya saki mace saki daya bayan ta gama tsarki kuma ba tare da ya kusance ta ba, kuma kada ya biya mata da wani saki sai ta ƙare idda. An gane ko? Ma'ana bayan mace ta gama al'ada, mutum bai kusance ta ba, ya sake ta saki ɗaya, wannan shine saki wanda yake na sunna. Wanda shi kanshi saki a sunna, sunnar shari'a bata ce ba kawai daga an dan samu har kai ka ja ida ta ja shikenan ka ce je kina sake ki, wannan wauta ne. Shari'a sai da ta biyo da mu hanya mataki ɗaya bayan ɗaya, sai da aka zo mataki uku a na hudun, sannan shari'a ta ba da damar akan iya sakin mace. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wallati ta kafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in aqanakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu allahu bainahuma inna allaha kana aliman khabira. Ubangiji ta'ala ke cewa wallati ta khafuna nushuzahunna, matan da kuke jin tsoron wato shine kausasar hali game da su. Macen da in kace ayi gabas, ita kuma sai ta ce yamma za ta yi. Idan kace kaza za a yi, ita kuma sabanin hakanan take. So wannan shine daman dabi'a ta mace. A kullun in kace kaza ai kake bukata, to ita kuma ba shi ba take bukata. Kuma alhali abin nan da kace ayi Allah bai haramta ba, manzon shi bai haramta ba. To irin wannan kaushin hali Ubangiji ta'ala yace duk matan da kuke jin tsoron irin wannan kaushin hali game da su, rashin biyayya ga maza, ga mazajin su, farko Ubangiji ta'ala yace fa'ibuhunna, ku zaunar da su, ku galgade su, ku nuna musu haƙƙin miji da girman haƙƙin akan su, da kuma kasancewar biyayya ga miji sababi ne na dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama ga duk macen da ta tabbata akan haka. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi ke faɗa cewa idan mace ta sallaci sallolin ta biyar, ta azumci watanta na Ramadan, ta bayar da zakar dukiya, ta yi biyayya ga mijinta, maza Allah ya ce za ta shiga aljannar Ubangijinta a gobe kiyama. An gane ku? Su kansu haka za ka yi suna faɗa, suna cewa wai ai aljanna a ƙarƙashin diddigen miji take. To tunda kun gano inda take, ku yi ƙoƙari mun ku neme ta. Wanda daman shi mumini duk abin da yake fama a rayuwarsa, yaya za a iya dace da aljanna? To wannan shine a farko ai mata galgadi, a nuna mata kuskurenta da rashin dacewar abubuwan da take. Idan wannan galgadi ta ji, ta karba fa lillahi alhamdu, abinda ake bukata ya samu. Idan har wannan galgadi ta watsar da shi, mataki na biyu Ubangiji ta'ala sai yake cewa wahjuruhunna fil mabaji'i, ku kaurace musu a wuraren kwanci. An gane ko? Idan ta yi shimfidar ta anan, kai ita ka a can. In ma akan shimfida ɗaya a kwanta, to kai ka kalli gabas, in ta kallo gabas kai, misali in ta kalli gabas kai kalli yamma. An gane ko? Ka kaurace mata. Wannan shine mataki na biyu, kamar yadda manzon Allah yake cewa wala tahjur illa fil bayt, kada ka kaurace ma mace sai a cikin gida. Ma'ana ka nuna mata cewa abinda ta yi ba ta yi daidai ba. Mataki na uku, in har kauracewa ba ta yi fa'ida ba ta yi amfani ba, Ubangiji ta'ala sai ya ce wadribuhunna, wato ku doke su, ku dan bige su, amma bugu ba wanda yake ba mai tsaga jiki, mai lahanta jiki. Bugu wanda dai za ta san da cewa ta ma laifi. An gane ko? Kasancewar ita kanta lokacin da zaka bige ta zaka tabbatar da cewa ashe laifinta ya kai laifi kai da kake son da kake kaunar ta baka bukatar wani abu ma ya taba ta to gaya a yau ka daga hannu ka bige ta an gane ko in tana da tunani da lura dole za ta shiga hayyacinta shine ubangiji ta'ala yace wadribu hunna ku bige su kuma iya abu ne wanda yake sananne tabbatacce a zuciyar dukkan mu'mini ubangiji ta'ala ba zai taba ce ma bayinsa ku yi kaza face akwai hikima a karkashin wannan tare da cewa makiyan Allah sun zo sun yi ruwa sun yi tsaki wanda kasancewar wannan sun dauke shi a matsayin cewa keta haƙƙi ne na dan adam sai a kawo wasu abubuwa waɗanda suke na banza a ringa yawo da su cewa wani ya bigi matar shi ya karya mata hannu ko ya mata kaza kaddar cewa wannan mutum shari'a ta ce ya bigi matar shi har ya karya mata hannu ko ya lahanta ta kuma a cikin mutum dubu in an samu mutum ɗaya gaba ɗayan su sai a yi musu zubin goro a ce musulmi duka bugon matan su suke kaza kaza suke kuma shi kanshi fa kafin a zo wannan mataki sai da Allah ya biyo da mu mataki biyu kafin a zo na uku shi kanshi kuma shari'a sai da ta tsara in zaka yi bugon baya halatta ka bigi huska kuma in bulala ce ma baya halatta in dai ba akan haddi ba amma mutun sama da bulala goma kuma tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi lokacin da wato Umar Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin sahabbai suka kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ai mata sun zama zakuna ga mazansu ma'ana sun zama zakuna kawai abinda suka ga dama suke manzon Allah ya bada izinin cewa a duke su wasu ko sai suka wuce gona da iri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa waɗannan waɗanda suke dukan mata manzon Allah ya ce ba sa daga cikin fiyayyunku to kaga ba a kai tsaye ba sai an biyo mataki a mataki na uku ne sannan in wannan mataki na uku bai amfani ba sai a dawo mataki wanda yake na hudu mataki na hudu shine a wannan lokaci za a turo wani wakili daga bangaren ta a matsayin alkali yake a wannan lokaci kai ma daga bangaren ka a turo mutum daya shi ma a matsayin alkali yake sai su zauna su bincika wannan al'amari su san wane ne mai laifi idan suka zauna suka tattauna suka san mai laifi suka san kuma hanyar da za a bi a magance wannan laifi idan sun ga cewa ci gaban wannan aure yafi dacewa sai su tabbatar da shi mai laifi a kiraye shi a galgade shi ya daina laifin da yake in ku sun ga cewa a kashe wannan aure shine yafi dacewa to kai tsaye sai a kashe shi an gane ku to wannan shine kenan mataki na hudu da Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma inna Allaha kana aliyan kabira to dan haka shi wannan shine saki wanda yake na sunna ka saki mace saki daya bayan ta gama jinin al'ada kuma ba tare da ka kusance ta ba shi ma sakin ba haka ba kawai sai ka biyo waɗannan matakai kai mata galgadi ka kaurace mata akai mataki na uku akai wannan mataki na hudu in al'amari yaki cinyewa in yaso sai kai mata saki ɗaya saki wanda yake na sunna to amma sakin mace saki uku a lokaci guda wannan saki ne wanda yake na bid'a amma in kai shi yayi amma a matsayin yaya yake zaman saki ɗaya take yake an gane ko shine Abdullahi dan Abbas yake cewa saki ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abubakar da shekaru biyu na farkon khalifancin Umar yace saki uku yace a zaman ɗaya yake Umar sai yake cewa innan nasa qad istajalu fi amrin kanat lahum fihi ana lalle jama'a wato sun yi gaggawa a cikin wani al'amari wanda akwai bi a sannu a cikin sa don haka Umar sai yake shawara yace falau an bayyana ku yace da mun zartan musu da wannan saki uku a matsayin uku ai da yayi ma'ana mutane su shiga hayyacin su dan kenan yi musu hukuba akan abin da suka yi wanda bai dace ma shari'a fa amubahu alaihim umar sai zartan musu duk wanda ya mamacin shi saki uku umar sai ya tabbatar da shi akan matsayin uku yake to wannan umar yayi ne a matsayin hukuba amma dan haka duk mutumin da ya mamace saki uku a magana wadda take tabbatacciya a lokaci guda in ma ta hanyar lafazi ko ta hanyar rubutu ya rubuta takarda wannan a matsayin saki ɗaya take yana da damar da zai maida ta an gane ko matukar wannan hukun ba shi bane ba kenan na karshe dama ya mata daidai kuso biyu a baya haka akwai hadisi a cikin sunan Abi Dawud wanda shi ma hadisi ne Hassan wanda Abdullahi dan Abbas Allah ya karra musu yadda ya rawaito yake cewa wallaka Abu Rukana ta Umma Rukana wato wani daga cikin sahabbai ana kiran shi Abu Rukana ya ma matar shi saki ya saki matar shi wadda ake kiranta da Ummu Rukana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa mai da matarka fa qala sai ya ce inni qallabtuha thalatha yace ya rasulullahi saki uku na mata qala sai manzon Allah yace kada alimtu raji'iha manzon Allah yace na san da ukun ka mata mai data hadisi ne Hassan don haka akwai littafi na musamman wanda wani malami ya wallafa shi mai sunan cewa hukumu talaqi thalath fi lafzatin wahida ko kuma bi lafzin wahid hukuncin saki uku a cikin lafazi guda wanda ya tattara maganganun malamai da dukkan dalilan da suka zo akan haka wanda a ƙarshe kauli wanda yake arrajih duk mutumin da ya mamace saki uku a lokaci guda a matsayin saki ɗaya yake darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama annaqibus sani salis ne ho wato abu na uku daga cikin abubuwa goma waɗanda suke warware kalima ta la ilaha illallah wanda na uku kamar yanda muka karanta shine malam Allah ya ji kansa yake cewa man lam yukaffir al mushrikina aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an malam yace duk mutumin da bai kafirtar da mushrikai an gane ku bayan kafirtarwa da Allah ya musu da manzansa duk mutumin da kafircin shi ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna kake kafirtar da shi sai yace aw shakka fi kufrihim ko kuma yayi kokonto game da kafircin su anan abinda muke so mu gane kusan mas'ala biyu ce mas'ala ta farko mutumin da yake kafirtar da wanda Allah ya kafirtar da su yanzu misali Yahudawa da ƴan Mushaw shin kafirai ne ko ba kafirai bane kafirai ne mu ne a iya son zuciyarmu da ra'ayinmu da tunaninmu muka kafirtar da su ko kuma Allah ne ya kafirtar da su Ubangiji ta'ala ne ya kafirtar da su da nassi na Al-Qur'ani haka manzon shi sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallazi nafsi bi yadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar manzon Allah yake cewa na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa babu daga ɗaya daga cikin wannan al'umma manzon Allah ya ce ba yahude ko ba nasare ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da aka turo ni da shi na alqur'ani manzon Allah ya ce face sai ya kasance daga ƴan wuta a ranar kiyama ubangiji ta'ala sai ya ce wa man yakfur bihi min al'ahzabi fannaru mawidu duk wanda ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jama'u wuta ita ce ma alƙawalinsa a gobe kiyama ba zai ketare ta ba ita ce zai auka a cikin ta don haka can ubangiji ta'ala yake cewa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam duk waɗanda suka ce isa dan maryam cewa dan Allah ne ubangiji ta'ala yace tabbas sun kafirta shin ƴan mushaw ba sa fadar haka fada suke haka yace laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladina kafaru minhum adhabun alim. Ubangiji ta'ala yace tabbas waɗanda suka ce Isa dan Maryam cikon alloli ne guda uku, Ubangiji ta'ala yace sun kafirta, domin babu Allah wanda yake abun bauta face Ubangiji wanda yake daya daya mahalicin samai da kasai da abin da ke tsakankaninsu. Kuma haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul Tauba, wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duni Allah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun ash-shahid subhanahu amma yushrikun. Anan Allah ya tabbatar da cewa mushrikai ne Yahudawa da ƴan mushaw. To dan haka duk mutumin da zai yi kudiri a yau cewa Yahudawa Allah suke bauta ma kamar yadda musulmi suke bauta masa, ko ƴan mushaw su ma Allah suke bauta ma kamar yadda musulmi Allah suke bauta ma, to wannan kafircin shi ya tabbata. In baka kafirtar da shi ba, kai ma kana iya kafirta, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya kafirtar da su da nassi na Alkur'ani. Haka can yace innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Haka kuma kafin haka yace lam yakunil ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Kenan wannan gaba ta farko kenan, duk wanda Allah ya kafirtar da shi a cikin Alkur'ani ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda bai kafirtar da su shi ma ya kafirta. Dan haka kenan a matsayin su kafirai suke a wajenmu a aqidar mu ta musulmi, duk wani ba yahudi da duk wani ba nasari sunan shi kafiri. Kar mu dauke shi a matsayin mai ibada ne, shirme da hayaniya ne yake. Sai yace au shakka fi kufrihim, ko yayi kokonto game da kafircin su bayan kaji dalilai malamai sun tabbatar maka cewa kafirai ne, sai ka ringa samun kokonto a cikin zuciyarka game da kafircin su, to shi ma wannan mutum ya kafirta. Domin duk abin da Allah ya faɗa da abin da manzon shi ya faɗa a matsayin mu na mu'minai, kokonto daidai da misqala zarra ba a buƙatar a same mu da shi. Duk abin da Allah ya faɗa ko manzon shi, to abin da ake buƙata mu yanke shakka wannan abu mu dauke shi 100 saman 100. Dan haka shine yace au shakka fi kufrihim, ko yayi kokonto game da kafircin su shi ma ya kafirta. Sai yace au sahaha madhhabahum, ko kuma yayi inganta tafarkin su na cewa to ai su ma addini suke, suna kaza, suna azumi, suna sallah, durulladi, suna zuwa coci, suna kaza suna kaza, ai su ma ibada suke. To duk wanda yayi inganta tafarkin waɗanda Allah ya kafirtar da su, to shi ma ya kafirta. Kamar wanda ake daukan cewa wai ai su ma addini ne suke, Allah suke bauta ma kamar yadda mu musulmi Allah muke bauta ma, shine malam yace kafara, wato ya kafirta. To akan haka bayan bayani ya gabata akan wannan mas'ala, mun zano abubuwa kamar guda 10 waɗanda suka zama wajibi akan mu. An gane ko a wannan aqida tamu na cewa duk wanda bai bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi cewa ya kafirta, duk wanda bai bi shi ba. To dan haka duk wanda muka yarda da cewa ya kafirta, to mu tabbatar da cewa tsakanin mu da shi akwai abubuwa 10 waɗanda suka zama tilas akan mu a gulguje, wanda daman bayani ya gabata akan su. Abu na farko, dole mu dauke su sune makiyan mu, sune abokan gabar mu, ko mun kusacin su da mu, ko da mahaifin mu ne, ko ƴaƴan mu ne, ko yayyin mu ne, ko kannin mu ne, duk wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce ma manzansa, to ba mu da makiyi sama da shi kamar yadda Allah ya tabbatar mana a cikin Alkur'ani. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikwanahum aw ashiratahum al aya. Abu nabiyu, idan Allah ya ma kafiri rasuwa ko mun kusacin shi da mu, baya halatta mu jibinci jana'izarsa, yi masa wanka, yi masa likkafani, kai shi makabarta abin ne. An gane ku, ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce, Allah ya mata rasuwa a matsayin kafira, to bayya halatta ka wanke ta, bayya halatta ka mata likafani, bayya halatta ka raka gawarta. An gane ku, sai ka ba waɗanda suke nata yanata kenan, wanda addinin su daya, in yaso su su je su binne. Amma in an rasa wanda zai jibinci gawar wannan mamaci naka, ya je ya binne shi, to anan ya zama tilas a kanka ka je ka binne shi, amma ba za ka wanke shi ba, ba za ka masa likafani ba, haka za ka je ka binne shi irin yanda ake binne jaki, kamar yanda lokacin da Abu Dalib Allah ya masa rasuwa Aliyu ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rasulallahi amminka ya rasu mushriki. Manzon Allah ya ce ma Aliyu, je ka binne shi. Ya ce ya rasulallahi mushriki ne fa. Manzon Allah ya ce ma Ali, je ka binne shi, in ka binne shi ka zo ka faɗa mun. Aliyu ya je rami shi kadai ya binne mahaifinsa. Da ya gama ya dawo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce masa, je ka kai wanka. To anan abinda muke so mu sani, kaga dai shi Abu Dalib wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, da shi da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwa ɗaya uba ɗaya. Manzon Allah bai je ba ya kama aka wanke shi, manzon Allah bai raka gawar shi ba, ko ta'aziyya manzon Allah bai ma Ali ba a sanadiyar mutuwar wato mahaifinsa, domin ya mutu akan kafirci. An gane ku kenan. Abu na biyu, jibintar jana'izar duk wanda ya kafirce ma Allah haramun ne akan mu. Kenan sai abinda muka toge, kamar yadda muka yi bayanin, sai in ya kasance na kusa da kai ne, kuma babu wanda zai jibinci jana'izar shi in ba kai ba. Abu na uku kuma, mu tabbatar da cewa tsakaninmu da su ba gado. Kamar yadda su ba za su gaje mu ba, haka mu ma ba za mu gaje su ba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi. Abu na hudu kuma, ba maganar mu dauki yar mu mu aura ma wanda yake kafiri. Duk wata wadda take karkashin mu, misali diya ce ko kanwa ko ya ko ma mai cece, in dai makusaciyar mu ce a matsayinta musulma, to haramu ne mu aura ma arni, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya haramta mana haka da nassi na Al-Qur'ani, wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, kada ku aura ma mushrikai ƴaƴanku ko kuma ƴan uwanku waɗanda suke mata, Ubangiji ta'ala ya ce sai sun yi imani. Abu na biyar wato shine kasancewarku, wato abu na biyar shine kenan, duk wanda Allah ya azurta shi da musulunci a garin da kenan baya iya bayyana addinin shi, to ya tabbatar da cewa dole ne ya kaurace ma wannan gari, ya koma garin musulmi inda zai gudanar da addinin shi kamar inda ake bukata. Kenan kaurace musu ga dukkan mutumin da zai iya ba zai iya bayyana da addinin shi, to ya tabbatar da cewa wajibi ne a kansa. Abu na shida wato shine kasancewar kuma, wannan kyauta da Allah ya mana ta wannan gaisuwa, wanda gaisuwa ce ta ƴan aljanna, assalamu alaikum, mu tabbatar da cewa duk wanda ya kafirce ma Allah baya halatta mu fara masa da wannan sallama. Kafiri ba Yahudi ko ba Nasari ko ba Maguji, baya halatta mu ce masa assalamu alaikum. Amma in shi yayi karambani ya mana sallama, to iya yanda zamu maida masa sai mu ce wa alaikum, kawai mu ja bakin mu kyale, kamar yanda manzon Allah ya faɗa mana, ya koya mana, yace kar ku fara ma Yahudu da ƴan mushaw da sallama. In har wani daga cikin su ya muku sallama, manzon Allah yace fa qulu wa alaikum, ku ce da su wa alaikum kawai. Abu na bakwai, idan an zo wani taro, ko da taro ya hada mu da su, ba maganar a turo su gaba, can baya za a maida su su zamanto su ne na kuta. An gane ko? In ma sauti ba zai kai musu ba, sai in an gama a gaya musu cewa kaza da kaza ne aka yi. Idan kuma titi ya hada mu da su, ba maganar mu kauce, dole za mu matse su a jikin bango, ba su cancanci ba su bi tsakiyar titi. Tsakiyar titi na wanda ya bi Allah ya bi manzansa ne. Duk wata izza da ɗaukaka da daraja a nan duniya da makoma lahira ta mu'mini ne, kamar yadda Allah ya ce walillahi da izzatu wali rasulihi walil mu'minina. Abu wanda yake na takwas, masallacin Allah mai alhurma ko kuma mu ce harami, baya halatta a bar su su shiga. Duk wanda ya kafirce ma Allah, ba maganar ya shiga cikin harami wanda yake na Makka. kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da anihim hadha al aya ash-shahid fala yaqrabul masjidal harama abinda ake ni da al masjidul harama anan haramin gaba dayan sa kada su ba ma su shiga ba kada su kusance shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura aliyu dan abi talib ya karanta wato suratul tauba a shekara ta 9 da manzo Allah ya shugabantar da Abubakar akan mu'mine domin aje ayi haji manzo Allah ya ba aliyu saƙon a taron haji ya karanta musu suratul tauba daga cikin saƙon halo manzo Allah ya ce ya gaya musu cewa Allah ya hujja ba'da hadhal ami mushrik kada wani mushriki ya koma yin haji a wannan shekara wala ya dufu bil baiti uryan kuma kada wani ya koma yin dawafi da Ka'aba a matsayin shi na zir ba tare da tufafi ba kamar yadda suke yi a al'adar su mushrikai abu wanda yake na tara wato shine dole ne akan shugaba duk wasu kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah ya fitar da su daga cikin jaziratul arab ma'ana tsibirin larabawa makka da madina da daif duk wannan yanki duk wani kafiri dole ne a fitar da shi daga nan amma wannan nauyi ne akan shugaba aiki ne wanda yake nashi ba abu bane ba nan daidai kun jama'a shugaba shi zai daura damarar yaki duk wani kafiri sai ya fitar da shi daga cikin yankin makka da madina wato da daif wannan yanki wanda ake kira shi jaziratul arab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yana cewa akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil arab ku fitar da yahudawa da ƴan mushaw daga cikin tsibirin larabawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya zartar da wannan aiki Allah ya karbi rayuwarsa Abubakar ya zo ya wuce da mun khalifancin sa shekaru 2 ne da wata 6 bayan wucewar shi Umar Allah ya kara masa yadda shi ya zartar da wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya sai da ya fitar da su Yahudawa ya kura su suka koma can wato wurin da ake kiran shi Azriat a can cikin Sham da wurin da ake kiran shi Taima abu na goma shine duk wanda ya kafirce ma Allah a matsayin mu na musulmi baya halatta mu yabe shi mu ringa zuga shi mu ringa cewa su ne wayeyu sun fi mu ci gaba sun fi mu cika alƙawali ai in ka zauna da bature ka zauna da mutumin da ya iya sadda mu'amala da jama'a magana ta mu yabe su duk abin da zamu yi in dai ne yabo ne da zuga su to baya halatta a matsayin mu na mu'minai har ka ji wani musulmi yana cewa ai bature rubun amana gare shi bai ya san ha'inci bai ya san kaza bayan ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa ba su da amana ba su da rubun alƙawali kai ka fito ka ce rubun alƙawali gare su ubangiji ta'ala yake cewa innahum la aymana lahum la'allahum yantahun da yace wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim وَقَاتِلُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَبَنِجِي تَعَالَى يَا تَبَّتَر دَ دُو وَن وَن دِي كَافِرْچِي مَسَا بَاشِي دَ الْقَوْلِي بَاشِي دَ أَمَانَة كِنَن دَن هَكَا دُو وَن أَبُو وَن دَ إِن مُنْغَا چِيوَا أَكْوَي يَبُو da zugawa ga waɗanda suka kafirce ma Allah a matsayin mu na musulmi haramu ne dole mu kaurace mishi ba maganar mu wasa su mu ringa zuga su hatta da musulmi yau banda komawa da baya wai abinda mutun yake dauka ba duk wani wanda ya kafirce ma Allah sai ya ce a ai wannan shine yafi shi wayewa yafi shi ci gaba shin akwai ba gidaje sama da wanda yake ajinci addinin Allah idan kana son ba gidaje wanda yake da kiki jahili to in ka zo kan wanda ya kafirce ma Allah idan ka zo kan shi dole zaka taka burki kauyanci shine rashin bin Allah da manzansa wayewa da ci gaba na karkashin imani da Allah da manzansa duk wanda yake musulmi shi shine wayeye amma duk wanda yake ba musulmi ba sunan shi ba gidaje ubangiji ta'ala yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu a karkashin wannan aya malamai suka ce wayewa ana samun ta a karkashin addini duk wanda ya fahimci addini shine wayeye duk wanda ya jahilci addini shine ba gidaje domin ubangiji ta'ala ya ce falanuhu yannahu hayatan kwaye ba. To dan haka wani dan uwa sai ya fadakar da mu to menene ya halatta mu da su. Shine akwai abubuwa kamar hudu zuwa biyar wanda ya dace ya halatta tsakaninmu da waɗanda suka kafirce ma Allah, wanda wannan al'amura ba laifi bane. Abu na farko, mu'amala ta kasuwa, saye da sayarwa, wannan ya halatta mu yi tsakaninmu da su ba laifi bane. Allah ya halatta mana tsakaninmu da su muna iya kasuwanci mu ringa saye da sayarwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mu'amala ta saye da sayarwa tsakanin shi da Yahudawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisi yake cikin Sahih al-Bukhari, Allah ya masa rasuwa silken shi na yaki yana matsayin jingina a wajen wani bai Yahudi. Da manzon Allah ya ramtu, wato abinci aka kawo aka dafa a gidan shi sha'ir. Duk abin da ya shafi saye da sayarwa, wannan tsakaninmu da waɗanda suka kafirce ma Allah matsayin shi halaka ne. Abu na biyu, ya halatta mu fa'idanta da su game da abin da suka kware, suka san shi na ilimi wanda yake na rayuwa, abin da ba mu sani ba. To anan ya halatta mu je mu fa'idanci wannan ilimi wanda yake wajensu. An gane ku? Domin mu ma musulmi mu samu ci gaba, ba sai mun buƙaci wani arne ya zo ya yi mana, a'a, mun koyo ilimin mu ma muna iya ma kanmu. Dan ba a buƙatar mu tsaya kullun kawai sai dai mu ɗauko hayar su zo su yi mana aikace aikace. Mu ya dace mu je mu koyi ilimin, mu yi dubara, ko da kuɗaɗe za mu zuba musu akan mu koyo wannan ilimi, domin mu ma mu yaɗa shi a cikin jama'a mu ta musulmi. Duk ilimin da al'umma take buƙata, to ya halatta mu je wajensu mu fa'idanto wannan ilimi. An gane ko? Dan baya halatta ya zamanto kawai a kullun sai dai mu ɗau hayar su zo su yi mana. Kamar yadda Hausawa suke cewa, yau a ɗauki fi a baka, gobe a ɗauka a baka, jibi a ɗauka a baka, gara a koya maka yadda ake kamawa, kai ma ka je ka kama. Dan bayyana cewa duk wasu al'amura waɗanda suke namu na sirrin ya zamanto suna lekawa, mafi yawa in suna zawwa a ce sai sun zo za su yi aiki kaza, to kar ka yi tsammanin da zuciya suke zawwa, da zuciya biyu suke zawwa. Duk abin da suka zo da shi, to akwai wani abu wanda yake a ƙarƙashin ƙasa. Yanzu misali, ai abu ne sananne da a kullun ake buga ga tambarin cewa yunwa ake a ƙasar mu, su zo da sunan ba da taimako da agaji. Wannan ba shi bane ba, akwai wani abu wanda yake a ƙarƙashin ƙasa. A nan abin da yake a bayyane, suna raba muku taimako, amma a ƙarƙashin ƙasa akwai wata dasisa, wani makirci da suke son su kulla ma al'umma. To dan haka kenan, abin da muke so mu gane, duk wani ilimi wanda yake na ƙwarewa a wajensu, to a matsayin mu na musulmi ya halatta mu je mu koyo wannan ilimi, domin mu ma ya zamanto mun zauna da gindin kanmu, ba ma buƙatar cewa sai sun zo sun kama mana akan wasu ayyuka. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗau hayar, wato shine Abdullahi ibn Uraiqit, domin ya zame masa madugu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi hijira zuwa Madina. Manzon Allah ya nemi wannan kafiri ya zame masa shine madugu wanda zai nuna masa hanya. Kaga a nan, in kai musulmi ka jahilci abu, kuma ɗan uwanka musulmi sun jahilce shi, kuma abu ne wanda ake da buƙata, in kafiri yake da wannan ilimi ba laifi, akan iya ɗaukan hayar shi. An gane ko? A fa'idanta da wannan ilimi nashi. Sannan abu na uku, ya halatta mu ƙulla alƙawali da su, wato da sulhu, shine in har akwai maslaha ga jama'a ta musulmi, a lokacin da ya zamanto ba mu da ƙarfin da za mu iya yaƙar su, to ba laifi a nan muna iya zawwa mu yi yarjejeniya da su. Wato a ƙulla sulhu, a yi zaman lafiya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya ƙaura zuwa Madina, manzon Allah ya yi sulhu da Yahudawa, na a yi zaman ƙuda da buzuzu tsakanin shi da su, kar su tsangwame shi, kada ya tsangwame su. Wanda Madina akwai irin su Yahudawa na wato banu Nadir, da irin su banu Kainuka, da irin su wannan duk waɗannan Yahudawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulla sulhu da su. Sannan haka kafiran Makka a shekara ta 6 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulla sulhu da su, an ƙulla alƙawari shine sulhul Hudaybiya. Kenan wannan shi ma ba laifi bane, shugaba in ya ga jama'a ta musulmi ba su da ƙarfin da za su yaki kafirai, to ba laifi ana iya ƙulla alƙawari da su a zo a yi sulhu. abu wanda yake na hudu ba laifi in sun mana wani abu wanda yake na alkhairi mu sakauta musu duk abin da suka mana na alkhairi to wannan nan musu sakayya mu ma mu kyautata musu wannan ba laifi ita wannan kyautatawa ana kiranta mukafa'a ba mawadda ba so da kauna shine Allah ya haramta mana tsakanin mu da duk waɗanda suka kafirce masa ko mun kusacin mu da su amma in kafiri ya maka alkhairi to ya halatta ka sakauta masa wannan alkhairi da ya maka dan kada ma gobe ya samu abin da zai gora maka kamar yadda Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da halaccin haka da nassi na alqur'ani la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim innallaha yuhibbul muqsidin Ubangiji ta'ala yake cewa la yanhaakumullahu Ubangijin ku bai hane ku ba anil ladina game da wadanda lam yuqatilukum fid din wanda ba su yake ku saboda addinin ku wa lam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su fitar da ku ba daga cikin gidaddajin ku dan karan tsana an tabarruhum Allah bai hane ku ba ku kyautata musu ku yi musu alkhairi wa tuqsidu ilayhim kuma ku yi musu adalci duka wannan Allah bai hane mu ba sai ce innallaha yuhibbul muqsidin lalle Ubangiji ta'ala yana kaunar bayinsa waɗanda suke masu adalci dan haka kenan duk wanda ya kafirce ma Allah sawa'an makusancinka ne ko wanda yake na nesa da kai in ya maka alkhairi to ana buƙatar ka sakauta masa alkhairin da ya maka in makusantanka ne kamar uwa da uba to wannan dama Allah ya tilasa maka ko da kafirai ne dole kai musu alkhairi dole ka kyautata musu dole kai musu biyayya in dai ba akan saba ma Allah da manzansa bane kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa wasaina lil insana biwalidayhi wa wasaina lil insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuqihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa Ubangiji ta'ala yake cewa wa in jahadaka ash-shahid kenan yace idan uwa da uba suka ringa kokari na sutur sasaka akan ka hada bautar ubangijinka da wani abinda baka da sani game da shi Ubangiji ta'ala yace fala tuqihuma kada ka musu biyayya in dai akan saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace wa sahibhuma fi dunya ma'rufa ka abuce su da halin kyautatawa a nan rayuwa ta duniya duk abin da suke da bukata na kyautatawa na alkhairi kai musu koda sun kafirce ma Allah da manzansa dan haka Asma'u diyar Abubakar Allah ya karrama ta yadda ana Madina mahaifiyarta ta kanasta taso daga Makka ta zo kafin ta musulunta tace tana bukatar Asma'u ta taimaka mata ta agaza mata da wani abu na dukiya Asma'u bata dauka bata bata sai taje ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi mahaifiyata ga halin da take ciki kuma tazo tace in kyautata in taimaka mata manzon Allah sai ya ce ma Asma'u kyautata mata taimaka mata to wannan shi mukafa'a ya halatta tsakanin mu da su in sun mana alkhairi mu sakauta musu wannan ba a kiranta so da kauna soyayya ita ce Allah ya haramta mana tsakanin mu da duk wanda ya kafirce masa tare da cewa mun dan tsawaita bayani qala al-musannif rahimahullahu ta'ala annakidur rabi man itaqada anna hadiya ghairi rasul sallallahu alayhi wa sallama akmalu min hadiyi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi kalladhi yufaddilu hukma at-tawajiti ala hukmihi fa huwa kafir Malam Allah ya ji kansa yake cewa abu na hudu daga cikin abubuwan da suke warware kalima ta la ilaha illallah Malam yace mani itaqada yace duk mutumin da yayi kudirin anna hadiya ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam cewa shiriya ta wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace wani tsari na wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi cewa shine mafi cika game da shiryarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan gaba ta farko duk wanda yayi kudiri a zuciyarsa yake ganin cewa akwai wani tsari yafi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ta bi balan yace aw anna hukuma ghairihi ko kuma yayi kudirin cewa hukuncin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukumihi, yafi hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyau da gyara al'umma. Sai yace kallazi, malam yace kamar misalin mutumin da yufaddilu, yake fifita hukuma qawagit, yace hukunci na dagutu shine hukunci kenan wanda yake na constitution, duk wani littafi wanda yake koma bayan alqur'ani da sunna wanda aka dauke shi akan cewa shine kundi wanda yake na hukunci tsakanin jama'a, an gane ko sunan shi dagutu. Duk abin da yake koma bayan alqur'ani da sunna aka dauke shi a matsayin cewa shine doka, shine yace ala hukumihi, ya fifita wannan hukunci akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam yace fa huwa kafir, wannan mutumin ya kafirta, kafircin shi ya tabbata. Kenan anan wannan abu na hudu, abinda muke so mu gane gaba biyuci. Gaba ta farko yace mani itaqada, duk wanda yayi kudirin anna hadi ya gair rasuli sallallahu alaihi wasallam, lalle shiriya ta wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akmalu min hadihi, ita ce mafi cika game da shiryarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan mutumin da zai yi tunanin cewa ai ga wani tsari, ga wata hanya ta tafiyar da al'umma wadda tafi tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, sawa'an bangaren karantarwa ko bangaren abin da ya shafi dabi'u da halaye ko bangaren abin da ya tafi abin da ya shafi kamar misali tsarin rayuwa ta jama'a, yanda za a zauna duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙin sa a samu kwanciyar hankali da nutsuwa da ci gaba. To duk wanda yayi tunanin cewa akwai wata shiriya ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan ka tabbatar masa da babban kablasar cewa ya hau kansa. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine fiyayyen halitta, manzo ne na musamman wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shirya shi ya turo shi izuwa ga duniya gaba ɗaya kuma har izuwa kiyama. Ubangiji ta'ala ya turo shi da addini wanda yake haɗaɗɗe, wanda ya kunshi komai da ko duk abin da jama'a suke da bukata, to addinin musulunci ya kunce shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa mana, wa kullu shay'in fassalnahu tafsila, duk wani abu Ubangiji ta'ala ya ce da bayi suke bukata mun rabe hukuncin sa rabewa daki daki ɗaya bayan ɗaya. Haka Ubangiji ta'ala ya ce, wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka saukar maka wannan alqur'ani dan bayani ga dukkan wani abu, duk wani abu da jama'a suke bukata to akwai shi a cikin alqur'ani, akwai shi a cikin alqur'ani, Allah ya yi bayanin sa sai dai tunanin mu wato ya kasa ganowa, amma duk wani abu da muke bukata alqur'ani ya zo da shi. Dan haka shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce fiyayye shiriya, wanda shi da kansa yake faɗa mana a cikin hudubarsa, manzon Allah idan zai yi huduba bayan yayi yabo ga ubangijinsa yayi salati ga kansa, manzon Allah sai ya ce amma ba'du fa inna, sai ya ce amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah, an gane ko, sai ya ce fa inna khairal kalami kalamullah, fiyayyen zance sai ya ce shine zance na ubangiji subhanahu wataala alqur'ani, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fiyayye shiriya ita ce shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya bi tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to shine zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa da walwala a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira. Dan haka Ubangiji ta'ala ya jinjina masa yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kana kan halaye waɗanda suke manya manya. Dan haka ɗabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sune ɗabi'u waɗanda suke na ƙwarai. Haka Allah ya ƙara jinjina masa yabo, fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan galibal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Ubangiji ta'ala yace fa bima rahmatin min Allah, asbabin rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake kimsa a cikin zuciyarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, linta lahum, Ubangiji ta'ala yace ka tafsa sama mabiyanka, rahamar da Allah ya kimsa a cikin zuciyar shi shine yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ku kowa taushin hadi. Ubangiji ta'ala sai ya ce walau kunta fadhlan, da ka zamanto fadhlan, mutum wanda yake mai kakkausan halshi wanda banda bakakken maganganu ba abin da yake fita daga bakinsa, galizul qalbi, da ka zamanto mutum wanda yake mai kakkauran zuciya mai cika da batsewa mai yawan fushi, Ubangiji ta'ala ya ce lam fadu min hauli, da duk jama'ar nan da suke gefinka Allah ya ce da sun matse sun barka. Wanda a cikin dan lokaci takaitacce tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na addinin musulunci ya mamaye duniya gaba dayanta, hatta da makiyan Allah sun jinjina masa, kafirai waɗanda suke marubuta sun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai makura a iya tafiyar da jama'a, suka ce ba a taba samu mutumin da ya cinye duniya a cikin dan lokaci takaitacce ɗan shekaru ba sun ce a lissafa ba sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda yana daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutum ne wanda yake mai saukin hali, wanda abin da yake kara tabbatar mana da haka kar mu manta, wani fa daga cikin kauyawa ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo kawai sai ya koma gefe sai ya kunce wandonsa kawai sai ya tsugunna bawli kawai. Sahabbai sun zaburo za su tara masa gajiya, manzon Allah ya ce da uku ku kyale shi ya gama bawlinsa. Lokacin da ya gama bawli, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kiraye su ya ce abinda za ku yi, ku je ku ciko guga da ruwa. Manzon Allah ya ce ku zuba kuma ku kankare kasar kamar yadda yake cikin wata riwaya. Shi kuma sai manzon Allah ya kiraye shi ya ce zo. Da ya zo ya zauna, manzon Allah ya ce masa bawan Allah, ya ce masallaci fa ɗakin Allah ne. Masallaci ba a gina shi ba don a kawo duk wata kazamta a yaba masa, an gina masallaci kadai domin karatun alqur'ani, domin sallah da ambaton Allah. Wannan sai ya yi koma gefe yana addu'a cewa yake ya Allah ka ji kaina ni da Muhammad kadai, kar ka ji kan wani tare da mu. Manzo Allah ya ce haba bawon Allah, ya ce ai ka kuntata abu wanda yake mai fadin gaske, ya rahmar Allah ai ta wuce ni da kai, cewa yake ya Allahumma rahamni warham Muhammadin wala tarham ma'ana ahadan, ya ce ya Allah ka ji kaina ni da Muhammad kadai, kar ka ji kan wani. Sannan su sahabban manzon Allah ya kiraye su sai ya ce musu inna ma bu'istu muyassirina wa lam tub'asu mu'assire, ku san da cewa an turo ku ne don ku saukaka ma jama'a, ba a turo ku ba don ku tsananta ma jama'a. To nan fa a masallaci ne fa ya zo yi, kai kaddara cewa bayan gidanka ne ka ga mutum a tsugunne, kafin ya tsugunna ya fara ba wannan zaka tada shi kai mai tsawa. To wannan irin tsari na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wata rana kuma wani ya jinki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci kwada shi daga baya a sanadiyar wai yana bin manzon Allah bashi. Sahabbai suka zaburo manzon Allah ya ce ku kyale shi, wanda yake da haƙƙi yana da ta cewa, duk wanda yake da haƙƙi akan ka yana da ta cewa. Manzon Allah ya ce ku je ku biya shi abin da yake bi na kuma ku ƙara masa, ku biya shi haƙƙin shi, manzon Allah ya ce kuma ku ƙara masa. To dan haka abin da muke so mu sani, shiryarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce fiyayyen shirya. Ka koma ta kowane bangare ka ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da jama'a, duk wani mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa, ya zauna da yara kankana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su, wasa yake da yara, kuma duk wani abu da ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da su. Kamar yanda wani daga cikin sahabbai shine yake faɗa, yake cewa yace wallahi ba zan manta ba, ina dan shekara 4 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidanmu, ya sanya aka ciko guga da ruwa, manzon Allah da ya gumtsa sai ya furza mun a baki, yace ya furza mun a huska, yace wallahi ba zan manta ba a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidanmu ya furza mun wannan ruwa, yace a lokacin nan ina dan shekara 4. Wanda anan muda'aba ne, ma'ana wasa ne da yara manzon Allah yake yi anan domin ya faranta ma yaro zuciya, kuma ya masa haka hikima ta biyu domin ya samu albarka da miyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ruwa da ya gumsa. haka yara kankana maza Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai wuce da su sallama yake musu, wanda kuma gaya yanda yake da tausayi ji kanyar shi umama maza Allah yake runguma ta ya dauke ta ya salla da ita. In ya gama karatu ya duka zai ruku sai ya ajje ta, idan ya je ya gama sujada zai tashi ya miƙe hannu sai ya rungume ta ya tashi da ita. Kuma an kawo jikansa Hassan ko Husaini, maza Allah ya rungume shi ya dora shi akan cinyarsa ya masa bawali, maza Allah bai samu damuwa ba. Khadiminsa ya zo zai wanke, maza Allah ya ce inna ma yughsalu min bawli al-jariya wa yurashu min bawli al-gulam. Maza Allah ya ce yarinya karama ita ce in tayi bawali ake wankewa, amma in yaro ne namiji maza Allah ya ce yayyafi ma in aka yi ya wadatar, amma in ba su fara cin abinci ba. Dan haka kasancewar kuma ka koma yanda tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da iyalin shi, kuma ka koma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da su waɗanda suka kafirce ma Allah akan sulhun da suka yi, duk wani abin da suke da shi na haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika musu. Dan haka shi ma yake fada duk wanda yake mu'ahad, wanda aka yi yarjejeniya aka yi alƙawari a yi zaman lafiya da shi, manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe shi ya ce ba zai shaki kanshin aljanna a gobe kiyama. Kamar a matsayin mu jama'a na musulmi, shugaban mu yana buƙatar wasu kafirai su zo domin wasu aiki da za su yi a cikin ƙasar mu, sai a ba su damar cewa su zo suna karkashin amana ta mu kenan, za a kula da su su gama aikin su su koma garin su. To duk wanda yayi ta'addanci ya kashe ɗaya daga cikin su, manzon Allah ya ce alƙanshin aljanna ba zai shaka ba a gobe kiyama. Kaga addinin musulunci addini ne wanda yake addini wanda yafi kowane addini tsari. Duk wani tsari in dai ana buƙatar a samu kwanciyar hankali da nutsuwa, to dole sai an bi tsari wanda yake na addini. Yanzu addinin musulunci shine fa yake girmama wanda yake na gaba, shine yake girmama wanda yake dattijo, shine yake ba dabba haƙƙinta. Kuma addini ne wanda aka gina shi akan sauta, wanda addinin da ya zo hatta da yanda za ka tsugunna ka biya buƙatar ka, maza Allah sai da ya nuna maka ga yanda za ka yi. In ka biya buƙatar ka ga yanda za ka kusar da wannan ƙazamta. Don haka tsari gaba ɗayansa yana cikin addinin musulunci, babu wani tsari wanda yake sama da tsarin maza Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka a nan abinda muke so mu gane wannan mas'ala ta farko na cewa duk wanda ya yi ƙudurin cewa shiriya ta wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan mutum ya kafirta. Ba ma kai kudirin cewa ta fi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wani tsari in kace daidai yake da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan mutum ya kafirta. Saboda tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da shi, wannan shiriya shiriya ce wadda Allah ya saukar masa daga saman bakwai, tsari ne na Ubangijin da ya halicci bayansa kuma ya fi tausaya musu, ya fi mu sanin abinda zai gyara mu a rayuwarmu ta duniya ko a makoman mu lahira. Don haka wannan gaba ta biyu insha Allah ta'ala sai darasi wanda yake na gaba. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله